الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأيور أن الله هديذا متقبدا كراتو أشكوان للتافع بالبركة يسونا أبدية الأفعال في علم الصرف وفي علم التصريف واللفر محمد ابن مالك رحمه الله تعالى لتاب دي شهر دا لامية الأفعال دوانا درسي شيني درسي نا باكوي وانا ايو muna tara ga watan Rabi'un Tsani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da 13 ga watan 10 shekara 2024 miladiya. To hawaye dai muna nan cikin baiti na 12, ba mu kammala shi ba, sai lokaci yayi mana sai muka tsaya a gaba ta farko na baitin, wanda yau za mu ci gaba insha Allah. To Ibn Mali yake cewa fazu ta'addi bi kasrin habbahu wa idha wajhaini harra wa shadda 'allahu wa 'alala wa battaqat an wa namma wadmuman nama al لزوم في مرور به وجل مثل جلا حبت وذرت وأج كرهم به وعم زم وصح مل أي ظملا وأل لمعا وصرخا شك أب وشد دأي عدا شك خش جل أي دخلا وقش قوم عليه الليل جن ورش شالمجن طش وثل أصله سللا أي راس طل دم خب الهصان ونب تنكم نخل وعست ناقة بخلا كست كذا وعي وجهي صد أث وخر رصلد حدت وثرت حد من عملا
تنك وتوزعه.
Ibn Malik rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba yana yi muna bayani akan abin da ya shafi ma'aunin fi'ilin fa'ala wanda mun kammala fa'ila, mun kammala fa'ula, to sai shiga bayani akan abin da ya shafi fa'ala, wanda ya bayani cewa shi fa'ala ainun din mubari'insa, to ita ake magana akan me ya kamata a yi mata, shin za a yi mata dhamma ne ko kasara ko fataha. To sai shiga bayani akan abin da ya shafi wato mudha'af ko mudha'afun, wanda mudha'af kashi biyu ne. Ya yi muna bayani cewa akwai inda zai zo lazimi, mudha'afun lazimin, an gane? To a nan kiyasi shi ne ainihin ɗin a yi mata kasara, sai ba da misali kamar hanna, sai ka ce ya hinnu. To idan an ce mudha'af, kamar yadda muka sha bayani, shine lamul kalima ya maimaitu iri daya, sai a doki ɗayan sai a irigame shi, tunda dama da harufan ɗaya ne. Kaga hanna daga hanana ne, saboda akwai nunin guda biyu wanda ita ce lamul kalima. To sai aka doki ɗayan sai aka shigar da ita sai ya koma hanna, hanna qalan dambarewa yayi nishi ya ko hinnu yana nishi ko kuma yana kuka ciki ciki haka, wannan shine kiyasi. to amma kuma sai aka samu wasu afa'al laraba sun furta su wanda ya saba mu wannan kiyasi to sune za a yi bayani to haka kuma akwai mudha'afun mai ta'diya muta'addin eh shi mudha'af ne amma yana ta'diya ma'ana yana buƙatar maf'ulun bihi sabanin wancan da muka yi magana shi lazim ne bai da buƙata da maf'ulun bihi kawai fa'ilun wa fa'il ne to shi kuma ya gaya mana cewa abinda a kiyasin fa'ala a aka samu mudha'afun mai ta'diya kuma shine ainul mudari'i ay mata dhamma na fatar an gane kamar shadda sai ka ce ya shuddu kadda ya quddu an gane kamar yadda dai bayane duk sun gabata madda ya muddu to kiyasi shine awa ainun din dhamma to sai bayani a wannan babin yace akwai fi'ili guda wanda shi kadai an ga samu a larabci shi kuma ya zo da shuruzi mudha'afun ne mai ta'diya amma kuma ainul mudari'i tashi kuma sai aka same ta da kasara shine fi'ilin habba sai yace wajahi ɗaya yake da shi shine na ashruz shine a ce mi eh ya hibbu bayu ba ya hibbu eh fattabi'uni yahbibukumullah kamar yadda aka samu a wata kira'a yadda muka yi bayani a baya to shi wannan shi kadai ne to bayan ya gama bayani a kansa sai ya kawo wasu afa'al guda biyar wanda su kuma an jiyo kiyasi kuma an jiyo shuzuzi an gane fuska biyu ma'ana ainin din kana da zabi ta mudari'i ta shi mudha'afun mai ta'diya kana da damar kai mata kasara kana da damar kai mata dhamma to su guda biyar ne su ne ya fara da su shine ya ce wa idza ka kiyaye wannan bayani da ake yi na wato yin kasara ko kuma yin dhamma ga ainihin shi mai ta'diya mudha'af mai ta'diya yace wajahaini fuskoki guda biyu zaka kula da su ga fi'ilin harra an gane ko ka kula da shi fi'ilin harra idan an ce harra shine kyama harra zaidun shay'an ma'ana ya kyamace wani abu bi ma'ana karihahu shine ma'ana harra to a mudari kana da damar ka ce yahurruhu ha'un din nan sai kai mata dhamma sannan kana da damar ka ce yahirruhu shine wa idza wajahaini kaga fuska biyu kenan ko dai ka wa ha'un dhamma ko kai mata mi ko kai mata kasara ko sai fi'ili na biyu shine shadda shine da yace wa shadda to akan ce shaddahu ma'ana ya daure shi sanda ka daure wani abu da ya giya to shine sai a ce shaddahu to kana da damar ka ce yashudduhu da yashidduhu ko yashu ko yashi shinin din ko kai mata dhamma ko kai mata to ko ne anji daga laraba yashidduhu shi yana daure shi asalin sa shine shadda shay'a fi nafsihi yashidduhu to sai fi'ili na uku shine alla da yace allahu alalan alalan mazdari ne allahu to akan ce allahu shar shurba ya illuhu ko waya illuhu al'allu a larabci daga cikin ma'anarsa shine shan abin sha karo na biyu bayan sha na farko an gani bayan sha na farko shi ake kira da annahalu annahalu bilha shine ashrubul awwal an gani can alfazazi yana cewa yu'allu bihi muzkana diflan wa yunhalu to wannan shine saboda haka kana da damar ka ce ya'alluhu ko ya'illuhu to shine ma'ana allahu ya shayar da shi karo na biyu alala sha mazali ne domin karfafawa sai fi'ili na hudu wabatta qat'an wa namma wadmu manna ma'al wabatta to batta ma'anarsa qata yankewa ko akan ce battal habla ya katse giya akan ce batta talaka ya yanke saki gaba daya duk yaggwannan guda uku ko guda bai bari to shine sai a ce yayi mata batti yayi mata batti to mudari kana cewa ya buttu da ya bittu da bu bi kaga fuska biyu kenan ko sai fi'ili na biyar shine fi'ilin namma da yace wa namma to duk da yace qatan to abin da yasa yace qadan wasu malamai sun masa taqibi dan kamar yana ishara kenan akwai wani lafazi na batta kuma wanda ba ma'ana qadan ba tunda yace wa batta qadan wato ya katse abu qadan katsewa to kayyade shi da qadan kamar shi ibn malik yana nuna kenan akwai wani batta wanda ba wai ma'anarsa ta yankewa ba to shi yasa malamai suka ce wannan babu wani batta da yake zuwa da aka san wannan ma'ana to kawo shi wannan kila da tatmiman ne lil baiti ya kawo shi ne dan ya cika baiti don al'adar sa in ya fadi kalma kuma ya kayyade ta da wani abu to ishara ne cewa akwai wata kalma tana da wata ma'ana amma ba wannan ba kuma da iri daya ce kamar yadda zamu ji a sauran af'al da zai kawo to malam baharaku yayi masa wannan istidraki to sai namma akan ce nammal haditha ya nakalci labari daga wajen wani zuwa wani daga nan aka samu namam namam ana mai yawan daukan labarai yaje nan cha 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 wane ya ce wance ya ce to shine sai a ce namal hadisa ma'ana ya dauki labarin daga wajen wani zuwa wani ko daga wasu zuwa wasu to mudari shine sai a ce ya nummul hadisa ko kuma ya nimmul hadisa ya nimmu ko kawanunu damma ko kai mata kasara duka fuskokin nan guda biyu kana da su na batar an gane to ya gama bayani akan mudha'afun mai ta'diya yanzu zai shiga bayani akan mudha'afun lazim shi ma zamu ji inda ya saba mu wancan kiyasi tunda mun ji kiyasi shine ayi masa ni ainul mudhari ayi mata kasara ba ku manta ba a baya to amma sai aka jiyo wasu af'al daga larabawa ba a jiyo musu wannan kiyasin ba to sune yanzu zai yi bayani anan da yake cewa wadmu manna kai dhamma ma'al luzumi tare da zuwan sa yana lazimi kaga ya ga magana akan mai ta'diya ko to sai yace fi murbihi ga fi'ilin nan da ake kira marra ai fi murur bihi ga fi'ilin da zaka narko daga umrur bihi ka shude ta gunsa to kaga asalin sa daga marra ne marra bihi ko ya shude daga gare shi to su kuma wadannan da zai kawo guda 18 ne a 28 afwan an gane to su fuska biyu an ka samu gare su shine dhamma su ba su da kasara an gane wanda kasara ita ce kiyasi to amma kuma sai an ka ji khilaful kiyas a gare su guda 18 ne a 28 afwan to akan ce marra bihi sai a ce ya murru bihi to ba a je ya mirru ba a je ya mirru ba an gane ko eh ba a je ya mirru ba to wannan shine to abin da yasa yace bihi saboda akwai wani marra wanda ba wannan ba an gane kaman marira ba'am abinci yayi daci to wannan ya marro yake an gane eh marira ba'am kaga shi babin fa'ila yake ba babin fa'ala yake ba to shi yasa yace maka bihi don kakka yazo ton wancan ake nufi eh mazdarin wani marra ya marru mirara shine haka ake cewa eh akan ce marran kuma ba mazdari ɗaya yake da shi ba to sai wajalla sai fi'ilin wajalla to akan ce jalla ma'ana irtahala an ai irtahala anil makan lokacin da ya barba gire sai a ce jalla eh ai ya bar wuri to a mudari sai a ce mi yajullu anil makani shi yasa yace maka misla jala ko misli misla kana da maka ce misla ya zama hali ko ya zama misli ya zama badali duk da wasu nusohin suna sa misli to amma misla ko misli yafi eh luzumi fi murur bihi wa jalla misla jala luzumi fi murur bihi wa jalla misli jala to sai ya ce maka jalla din da nake nufi fa misla jala irin misalin jala shine na kaura kaurecewa wuri akan ce jala anhu jala'an an gane to shine sai a ce mi ya jullu eh shine walaula an kataba Allahu alaihimul jala'a to wannan shine don kakka yi zaton wancan jalla na girma ake nufi ba shi ba kamar da ake cewa jalla wa'ala to shi ya jillu ake cewa ya jillu eh ya jillu jalla ya jillu ya girmama yana girmama jalla ya jullu ya kaurace ma wuri yana kauracewa to shi yasa yace maka misla jala don kakkai zaton wancan yake nufi na girma na fatar an gane ka kalmar daya ce amma malamin sarfu shine zai tantance maka to kaga shi jahili wanda bai karanta ilimin sarfu ba za a kawo jalla ya jullu sai ce ya girmama yana girmama eh a gani saboda bai zauna gaban malami ya karanta ba da ya zauna gaban malami kaga ba zai yi wannan kwaba ba to sai fi'ili na uku habbat wa zarrat wa ajjakar rahamma bihi habbat akan ce habbatir rihu iska ta kada akan ce ta hubbu babu tahibbu ta hubbu tana kadawa sai kai dhamma ga ainihin haul kabir din an fahimci wannan ko sai wa zarrat akan ce zarratish shamsu rana ta fito ma'ana qala'at. An gane? To a mudari sai a ce tazurru, tazurru shamsu babu tazirru, babu tazi, tazirru sai dai tazurru, rana na fitowa. Ko kuma haskenta ya mamaye sama, sararin samaniya, to da ana cewa shi ma zarrat din. An gane? Duka ana fada. To sai ma ya ce wa ajja, haka akan ce ajjatin na naru, wuta ta huru. Ajjatin naru wuta ta huru, ko ajjatin rihu iska ta kada, duk ana fada. To a mudari sai a ce ta ujju, ta ujjun naru bi dammil hamzi, hamzati. An gane? Babu ta izzu, ta ijju kai, babu ta ijju sai dai ta ujju. An gane? Shine an ji tana wani kuka, ita wuta din tana wani hargowa haka, haka shi ma iskan an ji. To shine ajja. Sai karra. An gane? Kamin karra shi ba ajja aka ce ajja zalimu, ma'ana dan jimina yayi kuka. Az-zalimu dan jimina haka matashi saurayi, to shi ake kira da az-zalimu, az-zalimu. To akan ce ajja. To karra shine akan ce karra ala kaza, karra ala shay'in, ma'ana ya dawo akan wani abu, karo na biyu. To shine sai a ce karra. To a mudari sai a ce ya kurru, karra ya kurru, haka ce ya kirru. Karra ya kurru, ma'ana raja'a anhu yarju'u, ya dawo a kansa, yana dawowa. Sai hamma bihi, ya himmantu da shi. Akan ce hamma bil amri, ai ya himmantu da al'amari. Da mudari sai a ce mi yahummu, kaka ce yahimmu, sai dai yahummu ko, sai dai yahummu. Sai wa amma, akan ce amman nabtu, ciyawa ta yi tsawo, ta girmama, haka akan ce amman nakhilu, amman nakhilu. Dabino ya yi tsawo, ka san yana iccin nasa yana tsawo sosai. To shine sai a ce amma. An gane? Ba wancan na gamewa ba. An gane? Yawwa, shi wannan mai ta'adiya ne. Amma shay'a ake cewa ya game wani abu. To ba wannan ba ne, wanga babin lazimi yake, wancan kuma yana babin ta'adiya. An gane? To wannan shi ma ya ummu ake cewa, kuma shi ne kiyasi da ba ai, tunda yana ta'adiya. To sai mala ya ce zamma bizayi ko? Akan ce zammar rajulu bi anfihi, ma'ana ya yi girman kai, ya yi jiji da kai, yana ɗan tada hanci sama. To shi ne sai a ce zamma, na girman kai ne, ai takabbara. An gane ko? Hakan kuma akwai wata zamma wadda ba wannan ba. Akan ce zammal ba'ira. To wannan shi layin ta'adiya yake, ma'ana ya samu raƙumi abin nan linzami. To shi zammal ba'ira ake cewa, shi ma ya zumma ake cewa alal qiyas. To amma wannan na babin lazim, to zamma ya zummu. Yawwa, zamma bi anfihi. To wannan kenan. Haka kuma akwai, akan ce zamma mata'ahu a wancan mai ta'adiya, ma'ana shadda mata'ahu. to shi wannan babin sa daban fa muta'addin to shi kan yana ta'adiya haka akwai fi'ilin sahha akan ce sahhal mataru to wancan ya zummu ko ya zummu a mudari ka amanta ya zummu sahhal mataru ruwan sama yana ya sauka da yawa in ruwan sama ya sauka da yawa shine a ce sahha mana yasuhu yana sauka da yawa ruwan sama yana sauka da yawa sai malla akan ce mallar rajul fi sayrihi mana yayi gaggawa wani yayi gaggawa a cikin tafiyansa mana asara sai ce maka ai zamala ina nufin na gaggawa fa ba na malla na kosawa ba akwai malla ya kosa la yamallu Allah hatta tamallu to shi malla ya mallu yake wancan ya mallu mudari'in sa amma kuma wannan ya mullu yana gaggawa cikin tafiyarsa to amma wancan ya mallu ake cewa to kaga da bambanci to wannan kaga duk kalma ɗaya ne shi yasa yayi maka istidraki yace ai zamala ina nufin na gaggawa zamala ai al-isra to sai wa Allah lam'an ibn malik yace haka fi'ilin Allah akan ce Allah saifu lam'an takobi yayi haske yayi kalli to mudari sai a ce ya ullu bi ma'ana lama'a lama'a an gane ko haka wa sarhan akan ce kuma akan ce Allah shi ma na hargowa akan ce Allah al-hisanu ma'ana doki yayi harguwa shi Allah yakan zo da ma'anar haske yakan zo da ma'anar fudda sauti an fahimta to shi yasa ya kama kabir akan ce Allah lam'an na walqiya na haske akan ce Allah sarhan yayi harguwa kowanne yana zuwa ko to sai shakka fil amri yayi kwankwanto a cikin al'amarinsa to mudari sai a ce mi yashukku kaka ce yashukku sai abbar abba ko da yace abba washad abbar rajulu ma'ana ta hayya al-safari yayi shiri domin tafiya shine abba yayi shiri yayi tanadi yana son yayi tafiya to mudari sai a ce ya ubbu ayyata hayya al-safari yana shirin zai fita tafiya to sai na 15 shine shadda akan ce shaddar rajulu bi ma'ana ada ya ketare irin abin da ake cewa ya tsallake rijiya daga ba to shine sai a ce shadda ba wancan shadda da mun kai na dauri ba shi wannan muta'addin ne shi kaga fuska biyu gare ya shuddu to amma wannan ya shuddu kawai yake da shi na lazimi na tsallakewa shadda zaidun shay'an ko an shay'in ya tsallake wani abu to shi yasa ya ce maka ai ada ina nufin ya ketare na ketara ba na daurawa ba ba na ya daura kaza ba haka akan ce shaqqa alaihi al'amru, al'amari ya tsananta gare shi, to a mudari sai a ce ya shuqqu shaqqan wa mashaqqatan, ya tsananta gare shi. Haka muna da khashsha, ko akan ce khashsha fi shay'i ko fil amri ay dakhala fihi, ya shiga cikin wani al'amari. Khashsha a mudari sai a ce mi ya khushu. Haka galla akan ce galla fi shay'i ay dakhala fi shay'i, da khashsha da galla duk ma'anarsa daya. Shi yasa yace maka ay dakhala, duk su biyu ina maka bayani ne in sun zo da ma'anar shiga. To ko ka ce galla saboda akwai galla na yaudara, to ba shi ake magana ba. Galla ya gullu, an gane, wa man ya galul, to ba shi ake magana ba, na shiga ake nufi. Wannan na cin amana ne, wannan mai ta'adiya ne. Gallal ganimata, ya ɓoye wani abu na ganima, to ba shi ake magana ba, ana magana na shiga. An fahimta? Wa kashsha qaumun alaihi al-laylu janna wa rash shal mujnu tasha, to kashsha akan ce kashsha al-qaumu ay hasuna haluhum. Dabi'an mutanen nan ta yi kyau, halinsu ya yi kyau, an gane, bayan sun shiga wani hali matsanancin hali, to shine sai a ce kashsha al-qaumu. Ba mudari sai a ce ni ya kushu, kamar wancan khashsha ya khushu, galla ya gullu da mun ka baro a baya. Kowanne dai damma kawai aka jiyo gare shi. To haka al-lailu dare, janna alaihi yayi duhu a kansa, to shine sai a ce ya junnu, ya junnu ba ya jinnu ba, ya junnu ay azlama, dare yayi duhu a kansa. To sai na 20 shine rasha, rashal muznu, gashi nan rashal muznu, girgije ya saukar da ruwa. To a mudari sai a ce mi ya rushu, kama janna ya junnu, rasha ya rushu shima. Sai tasha shima, tashal muznu, ko shima ya saukar da ruwa, duk ma'anarsa daya. Ko ka ce rasha, in ka ga dama ka ce tasha, don ka nuna cewa ka koshi da larabci, ba na zalal mataro ba, kaga wannan larabcin ƴan islamiya ne. Laraje islamiya ne ko? To ba wannan ba, kai ka wuce wannan. To sai sallal ba'iru, ko sallal farasu, ko sallal himaru, sai a ce mi ya sullu, ya sullu, mun gan shi kama tashe ya tushu. To haka falla ya sullu alhisanu ko alhimaru, ma'ana ko doki ko jake ya yi kashi. Shi yasa ya ce maka ai rasa, ina nufin ya yi turusu, ya yi bayan gida. To shine sai a ce salla bisai ya sullu, asluhu salala, asalinsa salala ne. To sai aka yi irigamin ɗayan lamun cikin ɗayan, sai koma salla. Sai koma salla, an gane ko? To sai ɓalla, akan ce ɓalla da muhu, jininsa ya tafi a banza. Wani na an kashe, sai an karasa wanda zai, an karasa wanda ya kashe shi, balle a yi kisasi. To anan sai a ce ɓalla da muhu, jininsa ya tafi a banza, a to ba a kama wanda ya kashe shi ba, ko mutum ne ya zo gidanka don ya kashe ka. sai Allah ya taimake ka kashe shi, to shi ma sai a ce talla damuhu, jinin sa ya tafi a banza, ai hadara, babu kisasi. To shine talla damu, an gane? To sai na gaba shine khabbal hisanu, khabbal hisanu, to wancan talla sai a ce ya tullu, ya tullu, ya tullu. Khabba alhisanu ya khubbu, doki yayi gaggawa. Ya khubbu shine sai a ce ya sarau, yana gaggawa, na gaggawa ne, sauri a cikin tafiya. To sai kamma na khalun, dabino yayi kwasfa. Ya kummu yana kwasfa ko kuma yana fitowa daga cikin kwasfarsa, da ana fassarawa kamman nakhalu, dabino ya balle kwasfarsa. Ya kummu yana ballewa, shine yace maka nakhalun. Wa assat naqatun bi khala, taguwa ta yi kiyo, an gane? Bi khala, a wurin da ba komai, bi makanin khalin. Assa na kiyo ne, ma'ana ta yi kiyo, an fahimci wannan? Bi khala. To haka kasat, mun gan shi ko? Akan ce kasatin naqatu, tami ta kussu, shi ma dai ta yi kiyo, duk ma'anarsa ɗaya da assat. Ko ka ce assatin naqatu, ko ka ce kasatin naqatu, duk ma'anarsa ta yi kiyo, ba tare da bi makanin khalin, magirin da yake wofintacce. To wannan shi ne kaza wa'i wajahai sadda assa wa hartu. Yanzu kuma zai shiga wani babi, zai kawo maka waɗanda su kuma fuska biyu. Yanzu ba ma ambaci mai fuska ɗaya ba, mudha'afun lazimin, to zai kawo maka kuma masu fuska biyu. An ji dhamma, sannan an ji kasara alal qiyas. To sai mu taƙaita a nan, mun zo karatu na gaba sai mu shiga wannan babi. To wannan su ne guda 28, yawan zai kawo maka su kuma guda 18, waɗanda su kuma an jiyo fuska biyu gare su, kamar yadda an kaji fuska biyu ga waɗancan guda 5 da suka gabata ga mudha'afi da ta'diya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.